أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله سبحانه وتعالى مديا لكذا ثمن حدوى أولا يمتنا أصبر شهر غوتنا ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرتا بنا دريه بنا أربعين دابو ونداتي وحكو غوتنا شدة ميلادية ذو جد أشنو زامي درس نبيا بإذن الله سبحانه وتعالى أتكل للتاهم حراسة العقيدة نا الأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل درسي دي قباتا مالا جامعنا بياني أكان منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع منهجي فوصاري نما أبو تاسون زوتي هذا البدع وجن كفا أبن ديكي هجة أتكين الديني منغ أبو بوند مالا يأمبتا wanda suke kawo hujja da shi na abin da ya shahi mahalki, abin da ya shahi canke-canken abubuwan da ba anzalallahu biha min sultan, wanda bil munasaba iya daga cikin abubuwan da suke haifar da haka kasancewar daga kakaran ta waɗannan manhajin zaka gane lalle waɗannan mutane da malam ya magana akan su malam bai kuskure ba. Yanzu idan ka ɗauki wannan ƙauyen na da magaram nan ƙauyen da ake kira shi da suna mashaya ko mashaya, alayati hal abubuwan da suke faruwa zaka ga mutane ne waɗanda ba su fahimci haƙiƙanin risala ba, saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. Sannan idan aka tashi rudan mutane sai a ja su saboda son da suke yi wa manzalla sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma sai a cire su daga abin da ke karantarwar shi. Kaga tabbas duk mutumin da ya san ya ake addini, ya ya kamata ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala, lokacin da zaka kafa hujja da me zaka dogara, kaga tabbas ba zai gaskanta irin waɗannan asatirul awwalin din ba. Ta tsinniyoyi ne waɗanda ba su da wani abin da yake da alaka da abin da ya shafi addini. To Ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya da mala yake cewa ibaratun, yau kuma bayani ne akan wata ibara ko ka ce wata phrase ko ka ce wani bayani da zaka ji ana ambatawa ahlus sunnati wal jamaa. Shi wannan lafazin a karan kanshi me yake ni? Mala yace wasfun shari'iyyun, wasafi ne ahlus sunnati wal jamaa, wasafi ne wanda shari'a ta zo da shi. Kenan ba wani abu bane ba wanda yabi wani yabi gigaban shi ya kirkire shi. Idan ka ji ana cewa ahlus sunnati wal jamaa, to wani lafazi ne wanda wasafi ne wanda addinin musulunci ya wasafta mabiya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan hakan. Malik cewa za'ama ba'du ahli al-ahwa'i qadiman wa hadithan, surraya wasu daga cikin ma'abuta son zuciya ɗan bid'a qadiman a canda wa hadisan da kuma yanzu ma ko ba za a kushe ba ana taraya haka yanzu. Me suke rayawa? Raya cewa anna ahlus sunnati wal jama'ati wasfun atlaqahu as-salafu ala anfusihim wa atba'ihim, cewa wai ibara ta ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi suka ce wasfun, kamar wani wasafi ne wanda aqlaqahu salafu, wanda magabata suka saki wannan wasafin ala anfusihim a karan kansu, kamar su ne suka ce ma kansu da kansu mu ahli sunna ne wa atba'ihim da waɗanda suke mabiyan su wannan ana raya haka cewa wani lafazi ne ko wani mustalah ne ko wani term ne wanda su ahli sunna su suka ma kansu da kansu alhali ba haka nan bane ba malaci wal haqqu anna ahli sunnati wal jama'ati wasful shar'i na abinda yake magana ta gaskiya lafazi na abinda ya shahi ma'abuta sunna da jama'a ta musulmi wasfun shar'iyyun wani wasafi ne wanda shari'a ta zo da shi take bayyana shi li ahli al-haqqi ga ma'abuta gaskiya allazina yatamassakuna bis-sunnati wadanda suke ruko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kalle su sai a ce musu wadannan sune ahlus sunna malaita hina yakhruju anha ashabas subuli a daidai lokacin da zaka samu wasu kuma yakhrujuna suna huta anha daga wannan term din ahlus sunna ashabas subuli ma abuta hanyoyi daban-daban sai wani kirkiri hanyar shi sai ya ce mu ne kaza wani ya kirkiri tashi shi ma ya ce mu ne kaza amma wanda yake mabiyin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shi kuma ne shine ahlus sunna ahlus sunnati ma abuta sunna meye wannan sunna ita ce tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam malai yake cewa ashabas subuli ma abuta as-subul subul jam'i ne na as-sabil idan ka ce as-sabil shine tafarki tafarki kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza sai ka ce a tsaya kai wane bari naka kai ma wane bari naka shi ma wane ya bar dashi mu zo mu rike na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai a kai malaci wal bid'i haka zaka samu abuta bid'a su ma kowa kirkire nashi wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza yanzu a yau din nan bayan an bauta wa Allah subhanahu wataala akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara 1440 da wasu abubuwa sai wani ya zo muku da wani abu sabu idan aka ce yaya sai ya ce a wannan shi ma yana cikin addini to in yana cikin addini law kana khairan la sabaquna ilayhi inda alheri ne waɗancan magabatan da sun riga yi mu zuwa gare shi malam yakun dinan yawma idhin fala yakun dinan al-yawm haka imam malik Allah ya rahama gare shi yake cewa duk abinda bai zamanto addini ba a wancan lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu ba zai zama addini ba yau da haka zaka samu so da yawa duk wani mabucin bid'a to son zuciyar shi ne yabi yace yanzu kaman kaza ba za a yi ba yanzu kaman kaza a ce duk ba daidai bane ba wannan kwatance-kwatance bai cikin abinda ake kawo hujjar shi da sunan addini malik ya cewa حين يخرج عنها أصحاب السبل أهل الأهواء والبدع والافتراق افتراق شيء لو تسكي رهوة لك تكي متاني سبور دمو تمن دزيزو دبدع توشيني يكي أزونا لاهية غا أبن دا الله سبحانه وتعالى يطورو من زنش دشي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سي كي أيو كتي أها ونن أبرش غاوني kai a antum a'lamu amilla wai ku ne mafi sani ko kuma Allah subhanahu wataala ubangiji ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turo shi cikin al'umma nan danni litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim saboda kai wa mutane bayanin abin da aka safkar musu daga wajen ubangiji su yanzu kaga bayan da za a yi mutumin da idan shi yake bude mutumin da yake wayayye dan birni dan maraya a cikin harkar addini ya yarda haka kawai wani dan kamun iska zo ya dora kasan wani abu ku je gobe kiyama kana tsine mushi yana tsine maka karshe dai ga baki da gidan mutane Allah kiyaye malaci wa ahlus sunnati hum taifatu su ahlus sunna sune wadannan jama'a allati tabqa ala alhaqqi wanda suke tsayuwa suke wanzuwa akan gaskiya zahiratan suna masu bada kariya game da abin da ya shahi gaskiyan nan كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما يدي تبت دغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا فدان cewa لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق بزا غشي با انا samu wata jama'a a cikin al'ummata wanda suke tsaye suke bayyana abin da yake gaskiya ne ala alhaq la yadurruhum man khazalahu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya tutar da su man khazalahu duk wanda ya kokarin tabar da su za a yi sharri za a yi ƙarya a yi kage a yi cin mutunci a yi komi da komi me yasa kawai saboda kun ce ku a za ku tsaya ne ku bauta wa Allah a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai dukkan wani abin da wani zai zo da shi a kowanne kuka tare da shi wannan abin sai zaman to kalubale da tashin hankali a cikin jama'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi zuwa mutanen garin Makka shi ma abin da ya faru da shi kenan akai ƙarya akai kage akai sharri ba irin kalma ta cin mutunci wanda ba ambata mishi ba an yi barazana game da abin da ya shahi hatta rayuwar shi a karan kanta ubangiji subhanahu wataala ya mushi umurnin cewa ya hijira to wannan wata sunnar Allah ce a ban kasa to zaka samu cewa sun tuhumce shi da abin da yake hauka sun tuhumce shi da cewa waka ne sun tuhumce shi da cewa ai ta tsinniyoyin mutanen farko ne asatirul awwali naktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila ba abin da musu hadi ba Allah ya ce duk ba haka nan bane wannan abin da yake karanta muku wani abu ne sakkakke daga wajen ubangijin talikai wanda shine Allah subhanahu wataala mazalla ke cewa la yadurruhum baya tutar da su man khazalahu duk wanda yayi yunkurin ya tabar da su wannan baya ba shi bane a gaban su saboda su mi suke dubawa suna duba irin sakamakon da za su samu a wajen Allah subhanahu wataala suna kokari ne ya za a yi su wanye da Allah lahiya wannan shine iya makurar tunanin su ba abin da shi tutar wanda zai same su a ban kasa ba wanda kuma zaka samu tun daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabban da suka yi imani da shi a irin matsalancin lokacin da imani wani tashin hankali ne ba na wasa ba baka isa baka huto karara kai imani bal innaman nas hassaru anfusahum a cikin dar arqam ibn abi arqam ana ke bauta wa Allah subhanahu wataala duk wanda zai musulunta anan zai zo sannan wajen zawwan ma sai ya zamanto a cikin salo da dubara kamar lokacin da Abu Dharrul Ghifari Allah ya kare raga gare shi yazo garin Makka yana so ya hadu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib lokacin da murece ta yi sannan kuma gari ne wanda yake ba wani babba bane ba sai ya fahimci cewa wannan mutumin wani mutum ne wanda yake ba Ali sai ya kai shi ya bashi matsayin da zai kwanta ya kwanta aka zo aka kwana Annabi kwana na uku yake ce mushi wai kai lahiya me kake nema a garin nan ga kana mutum ne bako sannan kuma ka zo ba wani saye da sayarwa kake ba haka kawai kana zaune a wajen Ka'aba sai yake cewa wallahi kaji abin da yake tahilin naji labarin an ce wani Annabi ya bayyana wannan mutumin yana da gaskiya yana da amana yana da kaza wayar ka wasafta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da halaye wanda suke mana garda yace sai na aiko kanina ya zo ya bincika ya ji da ya koma bai bani labarin da ya warkar da zuciyata ba shi na ce kai bari in niki gari ta kanas in zo da kaina yace shi ne na zo sai Ali yake cewa to ka biyo ni baya idan muna tahiya saboda shi Ali an san ya musulunta kenan duk wanda aka gani da Ali sannan ko ba a san shi ba kenan meye zai kai shi musulunta ne sai zan yi gaba ina tahiya idan nayi tahiya zan dan tsaya in sunkuya in rike takalmina kai in ka zo sai ka wuce idan kai gaba kai ma kai haka ni ma in zo in wuce a haka ya kai shi dar arqam ibn abi arqam Abu Dharrul Ghifari ya ji bayanan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin waqtaha amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abinda yake dubawa na abinda zai samu na lada da gwaggwaban gida wanda yake na karamci a gobe kiyama wannan ya sa shi jurewa yake ce musu wallahi ba zai bar garin Makka ba sai ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi a gindin Ka'aba wanda zai mutu ya mutu wanda zai rayu ya rayu matsalar shi ce kuma haka yi sai da ya maimaita sai da kwana uku yana faɗi to kun kama hanya ta garin su to kaga waɗannan mutane la yadurruhum man khazalahu baya tutar da su saboda sun san me suke nema kamar yadda zaka samu dan kasuwa zai iya tsayawa a rana yayi awa 5 6 7 10 yana abubuwan kasuwanci zo duba malam kalli kaza baya jin kasala baya jin gajiya me yasa saboda yana tama kudi wannan sakamakon da yake sabu na kudi yasa shi gamsuwa da rishin jin wahala to haka mutumin da ya ruku da addini ka rika tuna abin da zaka samu a wajen Allah sai rage maka kowane irin rasaki da kake ji Allah subhanahu wataala mana tawfiki yake cewa hatta ya'tiya amrullahi wadannan bayin Allah suna kan haka
har sai al'amarin Allah ya zo wa hum kazalika suna kan wannan bakansu na abin da ya shafi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala malice faqad nassa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama haqiqani hadithu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nassanta ko kace yayi bayani ala anna hadha ad-dina akan cewa wannan addini na musulunci sayabqa mumathilan zai wanzu yana mai takaituwa bi ta'ifatin akan wasu jama'a wannan jama'ar kuma wahiya al-firqatu an-najiya sune al-firqa sune jama'a an-najiya waɗanda suke masu samun tsira a gobe kiyama Allah samu a cikin su malice allati istathnaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda wannan al-firqatu an-najiya ita ce wannan jama'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam istathnaha ya togace ta kama a ce abu kaza gabaki ɗaya ya shigo sai a ce banda kaza mazalla yace gaba ɗayan waɗannan al'umma ko kuma waɗannan hanyoyi za su hallaka sai yace banda hanya ɗaya wannan hanya ɗaya ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya togace allati istathnaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai yace min al-firaqil halika daga cikin ƙungiyoyin da za su hallaka ko kuma suka hallaka kene ita al-firqatu an-najiya ita tana nan wanzan zace kuma babu wani abin da zai taba ta yake cewa min al-firaqil halikati inda al-iftiraqi wal-ikhtilafi a lokacin da aka samu rarrabuwa aka samu sabani fi dini a cikin addini wane yace kaza wane yace kaza wane yace kaza wane kirkiri nashi to su wannan al-firqatu an-najiya sune wanda suke nan tsaye tabbace akan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi malice faqad sahha ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil hadith alladhi rawahu abu huraira ya tabbata a cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da abu huraira Allah kare yarda a gare shi ya rawaito yake cewa wa ghayruhu da ma wani abu huraira annahu sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa taftariqu al-yahudu ala 71 firqa wazalla yake cewa yahudawa sun kakkasu sun daddatsu sun ciccuru har zuwa kashi 71 duka yahudancin ne amma wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza ga sunan asnaf daban-daban har kashi 71 mazalla yake cewa awisna tayni wa 70 ko kuma kashi 72 sai ya ce wa nasara mithla zalika su ma addinin nasaranci kristanci su ma haka za ka samu wannan su ne yan kaza wannan su ne yan kaza wannan su ne yan kaza mahallu shahid mazalla yake cewa taftariqu ummati ala 73 firqa ni kuma al'umma ta za su daddatsu kashi 73 yahudawa 71 nasarawa 72 al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su kuma kashi 73 a wata riwaya manzon yake cewa sintani wa 70 fi nan kashi 72 nan gaba ɗaya gidan wuta suke wannan hanyar wane ce wannan na wane ne wannan na wane ne kaga wannan wane shine ake kallon girman shi idan ana kallon shi ba a maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la'alla azo ai ta bayani amma ba za ka ji maganar manzon Allah ba sai dai maganar wani ko girman wani ko gidan su wani ko abun wani to waɗannan duka sa daga cikin hanyoyin da hanyoyi ne waɗanda suna jingina kansu zuwa ga musulunci amma laysu min al-islam fi shay ba musulunci bane ba manzon Allah ke cewa kenan za mu kasu kashi 70 nawa 73 sai ce kashi 72 gaba ɗaya za su tafi wuta kashi ɗaya takne zai shiga gidan aljanna to wannan kasan shine wanne su ne waɗanda suke tahiyya a saman tsarin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su musulun nasu duk bautan Allah da suke suna ta ƙoƙarin yaya za a yi su yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a saman tsarin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malice wa qad ajma'a ahlul ilmi wa a'immatul huda ala anna hadhihi al-firqati an-najiya hum ahlu sunnati wal jama'a sannan wa qad ajma'a ahlul ilmi ma abuta ilmi gaba daya sun hadu wa a'immatul huda da jagorori na shari'a duk wani malami da aka yi mai tsoron Allah, malami mai tsoron Allah, al'alimin rabbani, malami na Allah, saboda ana samun kashi biyu, kaga hatta awliya kashi biyu ne, ko baka ba, akwai awliya ur-rahman, akwai awliya ush-shaytan, wanda wannan abu ne sananne, zaka samu mutum yana kira ko kuma yana karan cewa akan harakan addini yake, amma sai ka samu addinin bai iya ce mishi yayi yayi ko ya bari ya bari, shi ma ya bigi gaban kai, bal wani yana ma da awar cewa annahu yatalaqqal awamir min Allah subhanahu wa ta'ala, wani yana da awar cewa ai shi ma daga inda manzon Allah ya samu, shi ma daga ne yake samuwa. Yanzu ayoyin da suka yi magana akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen annabta, wannan mutumin ya gaskanta su, bai gaskanta su ba, ya wa ya kareta kenan, ya kareta Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la nabiyya ba'di, babu annabi a bayana, shi kuma ya zo ya yi da'awar wani abin da yake nuna annabta, ina imani shi babu, ba yanda za ka kareta Allah ko ka kareta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka ci gaba da wanzuwa a cikin musulunci. Allah fahimtar da mu. Mali ya ce ala akan cewa anna hadhihi alfirqati najiya, cewa wannan tafarkin wanda zai samu tsira, hum ahlus sunnati wal jama'a, sune ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi. To wannan jama'a ta musulmi me ake nufi da jama'an? Idan ka ce as-sunna, anan abinda ake nufi da shi a cikin istilahin wannan ma'ana, ana nufin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda ita as-sunnatu a harshen larabci hiya at-tariqa, hanya, ko ka ce tafarki ko makamancin wannan. Idan aka komo istilahi kuma, su ne mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wal jama'a, su waye jama'an? Abdullahi dan Mas'ud ya gama bayani cewa al jama'atu, abinda ake cewa jama'a, yace ma wafaqa al haqq walau kunta wahdak, yace abinda ya daidai da abinda yake gaskiya ko da kai kadai ne. Ba ta a yanzu duk taron mutanen nan ba a auna gaskiya da taron mutane ko karancin su, ana auna gaskiya ne da mi Allah yace, mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Amma kasancewar ku kuka hiyawa, wani haka zaka ji na cewa mu muka hiyawa, ku kuka hiyawa, wannan bayya daga cikin tafarkin da za ku ji gaskiya daga shi. Bal hasali ma, mafi yawa Qur'ani yana zargin waɗanda suka hiyawa, walakinna aktharan nasi la yaqilun, walakinna aktharan nasi la yu'minun, walakinna aktharan nasi la ya'lamun, wa in tuti aktharan man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Ga dalilin da yawa wanda duka suna bayyana mana cewa wannan abin da ake cewa da yawa mu muka hiya ko kaza, kaka rubuta shi kawai, zaka bauta wa Allah ka tsaya tsayin daka, mi Allah ya ce, mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa, ya sahabbai suka fahimci wannan abu, ba magana wani garin ku bane, ku ce ai waka muke, ko ba a saba ba, ko ba a taba gani ba, kuna makamancin wannan wanda zaka ji wani yana ambata maka haka, to waye waye riga yake akan haka. Alhali kuma aya ce ta Al-Qur'ani ko kuma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, Allah da tar da mu. Mali ce ahlus sunnati wal jama'ati humus sahabatu wat tabi'una, su ahlus sunna wal jama'a nan sune sahabbai, sune tabi'ai wanda suka biyo bayan sahabban nan, was salafus salih, da magabata na gari, wa a'immatul huda, da jagorori na shari'a, ahlul hadisi wal ilmi wal fiqh fid dini, ma'abuta hadisi, ma'abuta ilimi, ma'abuta fahimtar addini. Yake cewa minal quruni aw fil quruni thalathatil fadila, a cikin waɗannan ƙarni guda uku waɗanda manzon Allah yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, waɗannan su suka fi kowa a cikin wannan umma. To wannan su ake kira da sunan ahlus sunnati wal jama'a tun takaran hali. Malike ta wa man iqtafa atharahum, da wanda ya bibi sawunsu ya zamanto a inda suka dora kafar su kai ma a nan ka dora, mi Allah ya ce, mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Malike ta wa taba'a sabilahum, kabi abin da yake tafarkin su ne, walam yuhdith, baka kirkira ba, baka kirkiri wani abu ba, ka zo da shi sabo full, bid'atun da magarawiyya aw shay min qabil al, ga ta nan wannan sabuwar bid'a ce, an kankashe ta ba da magara ce, babu wannan. Dole idan zaka bauta wa Allah ya zamanto bi ne zaka yi, suke cewa ittabi'u wala tabtadi'u, ku bi kar ku kirkira faqad kufitum an wadatar muku kaga ba kanka wahala kawabi ne za kai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce ku bi abinda aka saftar muku daga wajen ubangijinku malaka ta walam yuhdith mutum wanda bai kirkiri wani abu da sunan addini wanda iya daga cikin abin da yake kashe addinin Allah shine bid'a shine kirkira wani kawai ya meke kafa ya kirkiri wani abu haka kawai ya feso cikin al'ummar musulmi ai ta rigima ana kai ruwa rana ana cewa ga abinda manzon Allah ya faɗa yana ce a ai wani ya ce kaza to idan ana maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wani wane ne wannan ba kowa bane ba Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa yace wai mali arakum anha mu'ridin ya nike ga kuna kawar da kanku ina ce muku Allah ya dai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna cewa Abubakar da Umar sun fada yace akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama wallahi ina jiye muku tsoron kar a muku ruwan duwatsu daga sama idan aka ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya hudi ai magana ta dage ta gani duk wani tunanin mai tunani ko magana mai magana ya bar nashi a wannan majalin maganar ka ko tunanin ka datti ne wancan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hudi shine abin da ke tsarkakeke nagartaccen abu wanda yake safi tacecce wanda ya kamata a bi ubangiji subhanahu wataala mana tawfiki malik tawa man iqtafa atharahum wattaba'a sabilahum wa lam yuhdith madalla ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd hadisi ingantacce ana ta karantawa amma haka kawai sai wani kirkiri wani abu ya zo ya sashi a cikin al'ummar musulmi a karigima duk abin da zaka aikata lada ne kake nema wannan ladan kuma iya da ka'ida da ubangiji subhanahu wataala ya dora cewa in kana so aikin ka ya zama to ya samu karbuwa to ga yadda zaka yi shi kai me naka da rigima a ciki me naka da wani dole sai ka kara ayinka ko karar kara ayin garin kuna makamancin wannan malai yace walam yabtadi bi kirkira ba fi dini a cikin addini malam yakun min hadihim abinda baya daga cikin shiryarwar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace li annahum kanu saboda su sahabban nan sun kasance alal mahajjatil bayda akan tafarki wanda yake fariqal tafarkin sahabbai tafarki ne fariqal babu kura a saman shi duk wanda ya bautawa Allah subhanahu wataala zai samu laran shi cikakke akai amma duk wanda ya kama na wani wanda ba na wannan sahabban ba wallahi kama tashin da shi kware da gaske ka rika ta yanzu kaman wani a ce kaza a ce kaza duk yanda yake da girma ko sahabbai bai kai ba sana ai magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce ala bayyinatin min rabbihim waɗannan sahabbai suna kan shiriya bayyananna daga ubangijinsu sannan kuma waɗannan sahabban nan lam ta'sif bihimul ahwa wal fitan bai kada da su ba lam ta'sif bai kada da su ba al ahwa son zuciya wal fitan ko fitintinu kamar da a yau wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wani ya nada kanshi a matsayin cewa shine ma mai shar'anta eh huwa alladhi yuwaqqi'u ar-rabbil alamin su suke sa hannu game da madadin Allah ya nada kanshi da kanshi ya samu wani gehe ya koyi ya samu wani wannan ya shige kawai daga nan zai rika halbawa mutane cewa ayi kaza ko abarka sannan kuma waɗanda suke kokarin kiran mutane akan ku bar kowa ya ajjana shi ka ajje wanda ka gada a gidan in ajje wanda na gada a gidan mu zo mu bi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai a ce a ga wani fitinan ne ya zo dan tare zaune tsaye ya zo da sabon abu sabon addini duk ya ce abinda uwayenku suka yi ba daidai bane ba kuna makamancin wannan to wannan zaka samu akwai shi a cikin al'ummar shi da ya kamata ya bada goyon baya inda malami ne na Allah akan abin da ake karantarwa wannan mutumin da yake da a wannan ba kira bane yake zuwa kan shi yana kiran mutane ne su bauta wa Allah su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba musu hiran gidansu ba kuna makamancin wannan to me abin ke iya tare da shi me abin rigima tare da shi kaga ba kira bai zuwa ga kan shi ba kira bai zuwa ga gidansu ko garinsu ko al'ummar shi ko kasar su kuna makamancin wannan yana kiran cewa ku bi Allah ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda kuke ko ya zaman to kana tare da wannan al'umma ko baka tare da ita kana tare da jama'a kaza ko baka tare da su duk inda kake dai almuhim abinda ake bukata shine ka zaman to Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma ga yanda sahabban manzo Allah suka fahimta shikenan wannan makura addinin Allah kenan amma duk wanda ya kauce wannan to ya faɗa ka abin da yake bid'o'i da wahala zaka yi wahala kai aiki ka sha wahala ko bakar lada a wajen Allah Allah kare mu malike cewa waɗannan sahabbai lam da'sif bai kada da su ba al ahwa a son zuciya wal fitan da fitintinu yanzu akwai wanda za a ja mashi hadisi ya ce a mu bin mai kaga wannan meye son zuciya ne ya kada shi ya kada shi yanzu shi abin da ya dama kawai ko kuma yana ga cewa yana samun kaza yanzu in aka yarda aka yi bayanin kazan nan wa in ya yarda to shi ho wancan abin da yake samu ya toshi bai san ba arrizqu lillah arziki na Allah ne shi yake bayar da shi ga wanda ya dama daga cikin bayin shi malike cewa walam tuharrifhum albid'a sannan kuma bid'o'i ba su jirkita su ba su sahabban nan anil urwati alwusqa game da abin da ya shahi igiya mai ƙarfi wasiratil mustaqima da tafarki wanda yake daidaitacce suna nan a tsaye a kahe akan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi malike cewa ahlus sunnati hum kullu man huwa ala ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu wa tabi'una ahlus sunna sune wadanda suke kan akan suke kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai da sahabban shi suke kai da tabi'ai suke kai yake cewa fil hadi a cikin shari'a az-zahiru wal batin da wanda ma'anar shi ya huto karara da ma wanda ma'anar shi bai huto karara ba abubuwan suke musallamat ne aka hudi kaza hankalinka bai iya kaiwa sai dai kai ne sai dai ka sallama to wanda zai yi biyayya akan waɗannan abubuwa shine ahlus sunna sannan kuma wannan ahlus sunna aiki ne ba shi'ar bane wanda zaka lakaba ma kanka ka ce mu ne ahlus sunna amma ka nemi sunna sai a rasa ta a tare da kai ga baki daya to wannan da'awa ce kawai kake yi abinda ake cewa ahlus sunna ma'abuta sunna sune wanda duk abinda manzo Allah ya faɗi gurgurda yanda za su iya fattaqullaha mastata'tum suna aikatawa abinda yace a bari kuma za su bari to wannan shine ahlus sunna ba wanda awa bane ba ba suna bane ba ko da kun sama kanku sunan wannan in ba ku a wannan aikin to ba ahlus sunna bane sannan kuma shi ubangiji subhanahu wataala da ake yi dan shi ya sani wane ne yake kan abinda da gaske yake ko kuma a kawai da awace yake malai ce wa hadiyur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabati da shiryatsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi da sahabban shi والسلف الصالح da magabata nagari yake cewa bayyinul wadih shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da magabata nagari bayyinul wani abu ne wanda yake a bayyane yake wadihul qarara babu wani gumuri a cikin kokura da kaga mutun ya rikice ya imoce to shine amma a shi a karan kanki ne rikitaccen amma wancan tafarkin babu rudani ko rikitarwa a cikin shi babu malike cewa manqulun wannan tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai manqulun wani abu ne wanda aka amsu daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani zuwa sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani dan wani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne manqul yake cewa masturun yani maktubun abu ne wanda yake rubutacce mahfuzun abu ne wanda yake kiyayayye an kiyaye shi ka san addini na Allah ne amma yanda ake kai mishi farmaki in ba dan kayan Allah bane ba yau da labarin shi ma babu da an binne shi rumus saboda irin kaidin da ake kullawa dare da rana yanzu kai a karan kanka idan kace za ka yi ruku da addini ka duba kalubalen da kake shiga ciki da maganganu kala-kala na shedanun mutane da kokarin sabke ka daga saman abin da kake kai na gaskiya ko ka fahimta na gaskiya to haka zaka samu dukkan wani mutumin da yake baya kan tafarki wanda yake na gaskiya soki kowa ya bace kamar Allah an mata game da Yahudawa suna yi wa masu imani abin da suke musu hasadan min indi anfusihim hasada suke da keta tunda su sun kasa yi to a mutu tare gaba daya kamar mafi yawa zaka samu wanda yake aikata aikin laifi baya so yayi mi bayya so yayi shi kadai idan ma ka nuna cewa kai wani ne daga yau abu kazan nan wa na bari to duk jarabar da za a yi zai kokari ya za a yi mai doka ya sa hankalin shi ya sa tunanin shi ya sa kudin shi cewa dan dai ku zo ku tafi tare to daga zaka samu haka ma'abuta ma'abuta hanya take tabbata su haka suke Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu malika ta manqulun mas'ulun mahfuzun addinin Allah nan kiyayeye ne da aka ba irin farmakin da ba aka yi mushi amma har zuwa yanzu thabitun iya nan a tabbace kuma madara addinin asalin shi babu wani jirkita da ya shiga cikin shi wanda kuma wannan abin shi ya kawo hatta mustalah inda ahlus sunna wal jamaa kace a mutahiyya muta ahlus sunna wal jamaa ce me yasa saboda an samu wani ya kirkiri nashi wani ya kirkiri kungiya kaza wani ya kirkiri dariqa kaza wani ya kafa wani sheke bautawa wani ya dauki tafarki kaza sai zaman to a ku ya ne a ce mu ahlus sunna me ahlus sunna na akan abin da manzon Allah zumu akai muke akan yanda sahabbai suka fahimta mu akai muke ku raba mu da dukkan wani wanda ba su ba ku aje shi a gehe to wannan shine abin da bayanin haqiqanin mu a ahlus sunna malik ya cewa huwa kitabullahi shine littahin Allah kenan abin da aka rubuta aka kiyaye aka kaza wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce kama fahimaha wa amila biha as-salafus salih kamar yadda fahimaha suka fahimce ta kuma suka yi aiki da ita suwa magabata na gari tun daga sahabbai ba haka ba yau kawai wannan kamun iska ya karanta wata aya sai ya bata wani ma'ana kaza wanda ba a taba jin shi ba daga wannan magabata cewa ni riƙe naka wanda fahimta ta karɓe ta kawai riƙe fahimta ta saboda zaka samu wani wanda duk wata bata wanda yake so ya tabbatar sai ya shiga cikin Qur'ani ne mota wani dalili alhali wannan dalilin la ya tamasha wa laysa lahu salafun ala fahmihi hada wannan fahimtar da yake da bayyana magabaci akai sai a ce wannan shi ma mai da shike malice wa atba'uhum da mabiya as-salafus salih malice wa rahma diddaha wuduha hutuwa qarara hadha al-amr na wannan al'amari na addini ga qur'anin nan shine ga hadisan nan an tantance su an ware wannan sune ingantattu wannan ba ingantattu bane ba didda hutuwan al'amarin nan qarara malice fa innal kathira min al-muslimina fi hadha al-asr zaka samu da yawa daga cikin musulmai a wannan lokaci da muke ciki ma ikhtilati thaqafat tare da cakuduwa da garwayuwa na thaqafa kilcir daban-daban fahimtar mutane daban-daban yanayin dabi'ar rayuwar mutane daban-daban sai ka samu sun garwaya addinin da abin da yake al'ada su ci yanzu akwai abu da ya al'ada ci idan ka dauki misali irin su sadakokin da ake na abin da ya shahi mutuwa sadaka uku ce sadakar sati ne sadakar 40 ne sadakar shekara ce wane ne da sauran su zaman makokin da ake zawwa a yi wanda ma anzalallahu bizalika min sultan duk al'ada ce laysa huwa min ad-din fi shay amma idan kai magana sai a ce to yanzu abinda su malam wani suka yi malam wani ba inda za Allah tambaye ka malam wani Allah zai tambaye ka ne ni aka karantar da kai wannan aikin da kai me ya madogara ka to sai ka samu saboda son zuciya saboda kuma garwayuwa da wasu sakafa waɗannan abubuwa mafiya zaka samu wasu sakafa ne yani wani aikin wasu mutane ne sai a shigo da shi cikin musulunci a ce tunda su wani sun yi kaza ya kamata mu ma mu yi kaza sai a shigo da shi alhali idan ka duba babu wani dalili da yake tabbatar da wannan to shi ya daga cikin hatsarin da dama bid'a take da za ku zo ku riga aikata ta kuma karshe ta buwaye ku yanzu akwai wani shiri da ake amfani na mu cewa rana ce da sahi wani kare 10 zuwa kaza sun dauko mu du ina abin da ya shahi irin harakan makoki da ake da zaman da ake yi da wane ne ana ta bugowa ana ta jaje to dama addinin ku ya dawo bai sa ku ba ku kuka sa kawai da haka maganar jaje bai taso ba kawai ku bar abin da kuke ku koma abin da addinin shari'a sai a wuce wajen shi ne gaskiya kawai shi ne bayani amma an ce ai an aka komo aka zauna nan a rika hiran balo ai hiran siyasa ai hiran wane ne a wane dauko kadiya kaza ai tai da mutane kuna zaune zaman makokin duk wanda ya girma da shi sai kun yi da shi wani yayi kaza wacce tayi kaza an yi wane ne dama ba wanda ce kusan wani kuma ga yaje yazo yaje yazo yaje yazo an an jima kadan ma sai kare leka ya nuna dai cewa fa muna tare a cikin wannan abin da ba damu kuma a daidai lokacin da zaka samu wasu yawa idan zaman to mutumin da ake gaida da wani abu amma mutum da wanda makwabcin shi ma zai mutu idan zaman to ba wani masiki gare shi ba ba ruwan mutane da shi bal hasali taron ba da ba kuma bane zai sai ka samu mafi yawa bid'o'i ma ana kulle musu gindi a ina a inda ake ga cewa za a samu ai ta rigima mallan akan zuwa mutun sallah saboda shi wane ko me yake dubawa an belafin da za a bada a ce wannan ta wanda ya sallaci sallah hakan ne wani abu ne wanda yake wazi ka wudu'i shams saboda rigiman nan ai ba a yin san talaka wane ya mutu amma idan mai mulki wane ya mutu idan mai kudi wane ya mutu shi yasa iya da kyau mutum musulmi kai wasiya idan ka san za a yi jigurgulo akan ka bayan ka mutu to kai wasiya ka rubuta takarda kai wasicin cewa wane ma sallah in wannan nan ka ya riga ka mutuwa wane in wane wane alal aqal ka ayyana ka mutu uku sannan kuma abu kaza ka abaka abu kaza ka abaka in ma kana ga cewa kana da fami masu daurin kai to ka je wajen hukuma a sa hannu su sa hannu kuma kai fotokopin ta kaman 100 ka raba ta gaba daya cikin fami bare riga wajibi ne saboda ka duba abin da ake akan mutane yanzu sai ga mutum ahlus sunna ne ana ta tahiyya da shi kawai in ya mutu sai ga kawai ya zo na daban ana ta rigima ana ta rikici wane ce kaza bai da fani kuma yana da kyau irin waɗannan ayyuka kowa ya koye su har kan da shayi mutuwa ba wani kayan wane da wane bane yanzu abin da shayi sallar gawa kai baka koya misali mahaifinka ya rasu mahaifinka ta rasu kai ka zo ka tsaya ka musu sallah saboda yanda za kake ji a cikin ranka ba kowa yake ji ba kuma yanda za ka yi kokarin ifafin haƙƙin akan abin da shayi abin karantarwa addini wani ba zai maka ba yanzu mutumin da yazo ya tsaya dama yana tunanin abin da za a bashi me zai mata na addu'a ko me zai mushi na addu'a ba ka koya in wani danka wane ne mata ka tsaya kai a karan kai ka kai tun daga abin da shayi wankan gawa kai koya kai ma ya zaman to wani naka ya mutu na kusa ya zaman to kai ne a tsaye ba magana wani akai ta wani waye wane wanke ba ta ko wacce ta wanke ta ba a ku da kanku ku tsaya ku yi abu wannan ayyuka ne na dole wanda ya kamata kowa ku yi shi to wannan tafarki na magabata na gari zaka same shi wani abu ne wanda yake wadi abu ne ahili yake karara saboda duk wani bayanin abin da ya kamata an riga an yi shi ba le ce fa innal kathira zaka samu da yawa daga cikin musulmi a wannan lokaci da muke ciki tare da cakuɗai tsaniya na astaqafat wa intisharil bid'a sannan kuma da yaduwa na abin da ya shafi bid'o'i ga sunan malam cin la tu'ad wa la tuhsa bal hadan bid'a ce ma ake ganin kamar ita ce addini abin da yake addini kuma in ka zo da shi a ce wani ya zo da wani abu kenan ka zo da bid'a Allah kiyaye sannan wasti'la'il firaqi sannan kuma da daukakan da ba ki kira shi da suna rarrabuwa ko kungiyoyi suka samu wal mazahibi dhalla da hanyoyi na mutane batattu zaka samu su ake girmamawa su ne a gaba sama da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma bale yake cewa wa zuhuri tayyarati sannan kuma da bayyana wasu igiyoyi allati tushakkiku fil musallamat wanda za su iya sanya wa mutum shakka a cikin abin da an sallama ba yau ba amma wani abin sai zai sa maka shakka a zo a rika nuna muku cewa ai fa abin da ya shahi tsarin nan na addini fa abin nan ba haka bane ya kamata a duba shi kaga tsarin addini wani abu ne wanda yake musallam a cikin rayuwar musulmi saboda baka zama musulmi ba sai da ka sallama ka meka wuya al-istislamu lillahi bit tauhid wa al-inqiyad lahu bi ta'a ka jayu ka turu ka je zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka meka wuyan ka kaka kazo shi Allah ce ya ayu allazina amanu dukhulu fi silmi ku shiga cikin musulunci nan gaba ɗaya ba zama to kafa ɗaya a ciki ba kafa ɗaya a wajen kuna makamancin wannan to tare da bayyana at-tayyarat saboda kokari ake dole sai a matar da mutane wani yazo ya magana akan Abu Huraira yace Abu Huraira na yaushe musulunta amma za a ce yayi Abubakar hadisai haka kawai saboda radin kai tunani haka ne kawai la yadri al-miskin cewa Abu Huraira da yazo lazimtar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi dare da rana in dai manzon Allah yana waje to Abu Huraira kuma ya tare da shi kasuwa ne za a tafi wajen yaƙi za a tafi masallaci ne ake ziyara za a tafi in ina za a tafi kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa Abu Huraira ya kai kukan shi cewa ya rasulullahi asma'u anka al-kathir wa ansa ina jin ina jin hadisi da yawa amma ina mancewa manzo Allah umurce shi cewa gelan da yake da mayahin da yake da ya shuhu mu dashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kai ya tofa yace ruhashi yace tunda daren da ya ruha bai sake mance wata magana ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaka samu wasu sun zo suna ta kalubalanta irin waɗannan abubuwa to zaka samu tafarkin nan da yawa wanda yana kokari ya shama ya sama mutum ya shakkaka ka yani ya sa maka shakka a cikin abin da shi tahiyya mal yace ja'alu kathiran min umuri dinihim wa aqidatihim wanda zaka samu sun tahiyyar da yawa daga cikin al'amarin addini da kuma da yawa daga cikin abin da ya shahi aqida sun doki sarran su sun sa a ciki wanda Allah bai sabkar da wani dalili akan haka ba وكان مما اصبح مجهولا لدى الكثير من المسلمين iya daga cikin abun da ya zamanto ya waye gari ya jahiltu yani ba a san shi ba daga da yawa daga cikin musulmai ba su sani ba shine mafhumi na abun da ya sha ahlus sunnati wal jamaa kawai dai jin sunan ake wa usulihim sannan kuma da asalin su ahlus sunna asalin su daga ina ne sannan kuma me suke kafa hujja da shi wajen bauta wa Allah subhanahu wataala sannan malike cewa wa hadihim da shiryar wadda ahlus sunna suke sama mimma ja'ala abinda ya sanya ba'dal jahilina wasu daga cikin jahilai yadda'i suke da'awar cewa anna ahlus sunnati tarihul madha wai magana ta ahlus sunna wani tarihi ne wanda ya wuce alhali ba haka nan bane to akwai tunani da yawa akan wannan wanda zai zama to mata shekaratu a sati mai zuwa da izinin Allah subhanahu wataala kenan dai wannan shine iya abin da ya kamata mutum ya ba ma kulawa saboda ka fahimci madogara ta addini ya ya kamata ka bauta wa Allah subhanahu wataala wanda wannan abu kuma zai taimaka maka ya zama to babu wani wanda zai zoye wasa da kai duk wanda zai magana da sunan addini to irin ka abu da yake kuma ka san yaya yake ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu kan tarar da aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله